أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مدسائك هدوى أتكم أن مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar sai ejede a birnin da magaran jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 16 ga watan Muharram shekara 1448 hijiriya hijrata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mushi lahiya satin da ya gabata mallan ya fara zanu mana abin da ya shahi dawabit ko kuma wasu kaidodi wanda ya kamata a ce mai da'awa wato wanda yake kira zuwa ga hanya ko tafarkin ahlus sunna ya kiyaye wa'innan kaidodin ko kuma ya zamanto ya bi su bai da bai dan ya zamanto yana da ilmami akan su wanda za su taimaka mashi wajen wato isar da da'awar shi akan tafarkin da ya dace mun zano kamar nukta guda 26 insha Allah zamu tashi a yau a nukta ta 27 wadda mallan ya kawo Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci wannan darasin da zamu a yau shine darasi na 59 mallan sai yake cewa na 26 al-hadharu min al-futur wa min nata'ijihi as-salbiyyati fi hayati ad-da'iya yana daga cikin ka'idodi wanda ya kamata mai wa'azi a ce ya kiyaye su shine ya nisanci duk wani abu wanda ya shahi wato kasala wanda zai ta sa wani abu na kasala ya same shi dan in aka samu mai wa'azi yana da kasala to akwai wasu abubuwa da za su biyo baya shi yasa yace wa minna ta'ajihi as-salbiyyati fi hayatid da'iya da kuma ababan da kasala take aihowa marasa kyau a cikin rayuwar mai wa'azi in aka ce mai wa'azi yana da kasala to zai zamanto yana ma musulunci asara akwai inda ya kamata a ce ya gaggauta wal fawru da gaggautawa an je an yi kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala to amma kuma kasala shi zata hana ya tashi ji yi wannan da'awa din ko kuma misali ana buƙatar shi ya zo wani waje an kiraye shi a waya ko kuma aika mishi mutum an ce mishi ya zo daga wuga ana buƙatar shi to in ya sanya kasala ba tare da ya amsa kiran daga wugawa ba sai ya zamanto kuma wannan abin ya riga ya wuce wataƙila ma wannan yake buƙatar zai shiga cikin addinin musulunci sai ya zamanto kasalar shi ta sa wannan mutumin jiran da yake ya kasa hakura har ya tahe shi kaga kenan anan mai wa'azi ya jayo wato kasalar mai wa'azi ta jayo wa musulunci gabaki ɗaya asara shi yasa ba a so ya kasance shi mai wa'azi yana da kasala a tare da shi ko da ta musalar zarat sai yake cewa adamul ghaflati an dirasati asbabihi wa turuq ilajihi kuma bai kamata mai wa'azi ya rabtana daga wato neman ilimi dangane da sababbin da suke kawo ita wannan gafala ko kuma kasala sannan kuma wasu hanyoyi ne zai bi in ya kasance wannan masu buga su yi hakuri da Allah sannan kuma ya kasance hanyoyin da za a bi a magance wannan wato kasalar da take damun mai da'awa in ta kama shi in aka samu mai da'awa kasala ta riga ta shige shi to ya za a magance shi wannan mai wa'azi ne ya riga ya saba duk in zai ta yi wa'azi ko da nan ne zuwa tani da nan zuwa murya in ba a sa shi ba cikin babban mota ba ya iya zuwa ba aka ce yanzu ga inji nan ko kuma a daidaita sau a ta yi wa'azi zai ce kai wannan ya kunna tunda shi dai ya saba a mota kaga wannan kasala ce ta shiga jikin shi ya saba da wani abu mai daɗi yau kuma tunda babu wannan abin sai ka gani ya haƙura da da'awai to in wannan abin ya samu mai wa'azi abin ya riga ya zama jikin shi ya za a magance wannan mallam yace to shi mai wa'azi yana da kyau ya bincike yanda za a yi a magance wannan matsalan a lokacin da ta faru abu na 28 sai yace al-hadharu min al-isha'a wa min tarwijiha wa ma yatarattabu 'alayha min atharin sayyi'atin fil mujtama' al-islami yace abu na 28 shine anisanci wato anje shaci fadikin abin da bai tabbata ba shine isha'at wana yace shi ma wana ya gaya mi kuma da yaji shine shi ma zai gaya ma kaga babu hakikanin zancen ya tabbata ko bai tabbata ba ko kuma ma kawai yanzu da yake ana zamani na rezo sosiyo kai da ka buye WhatsApp sai ga mutane suna dora abu a saman stati ko kuma saman Facebook ka gani wani ya dora labari shi ya yada kawai kai ma dai sai ka dauko a matsayin ka na mai wa'azi sai ka ce subhanallahi ka duba ga abin da yake to kaga wannan ba daidai bane ba shine malaki cewa mai wa'azi ya nisanci wannan wa min tarwijiha kuma ya nisanci ya daji tajiji shine kaji an ce to ka nisanci ya da wannan abin saboda in mai wa'azi yana ya daji tajiji wata rana zai fado cikin abin da ba shi ba ina ga nan ba da dan jimawa ba kadan cikin satuttukan da suka wuce a garin Agadez an samu wani wata hadisa da ta afu ta shine an gudo ta takarda da take tsiye da wa'ansu malamai na ahli sunna a Agadez daga yin wa'azi aka gudo takarda ta yawo saman Facebook har da WhatsApp ta yawo takarda menene an ce an tsiye da su daga yin wa'azi saboda wai daliban su sun yi magana akan sallan wato biyan da ake a Agadez sun ce wannan sallan ta al'ada da ake haramun ce saboda ta saba ka'idodin musulunci sai aka tai aka kama wa'annan malaman ina ga malami guda uku ne aka ambata sunansa a takardar aka ce an tsida su wa'azi to yanzu takardar da ta yi yawo a saman rezisi dan ka gane bala'in jita-jita daga cikin malamai irin wanda suke aiki da jita-jitan sai ga wani malami kai tsaye daga Bauchin Najeriya shi a Najeriya yake ba aniyar sannan kuma a Najeriya yana can cikin jihar Bauchi kaga jihar Bauchi ba ta daga cikin kasashen ko kuma wato garuruwan da suke iyaka da Niger akan mu da ko ma'ana sai ka ƙara tsallakawa ke sai ga shi ya hoto yana magana yana cewa hukumomin Niger ku ji tsoron Allah kun hana malamai ahli sunna su yi wa'azi to waga mashi hukumomin Niger suka hana a takarar babu wani abu wanda hoto ya nuna cewa hukuma ce ta wannan abu babu wani abu da yake nuna cewa wannan daga gwamnatin jiha ya hoto ko daga minister ko kuma daga fadar shugaban kasa kai ko kashin gidan sarki babu a takardar amma dai shi sarkin an kare da shi ne a cikin takardar wanda ga takardar ya karanta ya gani amma yanzu kaga shi saboda ya gani a saman rezo sosiyo ya dauka yayi magana kuma kai tsaye yana magana da hukumar Niger gaba daya har da kama sunan shugaban kasar Niger kaga wannan irin wannan abin shine nan mallin yake cewa shi mai wa'azi ya cancanta ya kula kada ya ringa ya dijita shi wannan malamin a ka'ida da yaji wannan abin me ya kamata yi shine yayi aiki da wannan ayat da take cewa yawal lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan ya ku wanda kuka yi imani in wani yazo muku da labari to ku je ku bincika ku gani hakikanin labarin alal aqalla sai bincike yaya gaskiya wannan al'amarin yake a malaman da aka hana wa'azin ka kira su ka ji wai yaya abin yake sai su maka bayani ingantacce ai walaysa al-khabaru kal-ayan ba labari daban da wanda shi abin shi ya shafa ko in ka kirayi malami ina ga zai yi maka tantance maka bayanin duk da kake da bukata kafin a ce kai magana amma kaga yayi magana da shugaban kasar Niger alhadi kuma shi shugaban kasar watakila bai ma san takardar ta wuce ba amma kuma maganganun nashi shi a matsayin shi na malami wanda yake da masu bibiya yana da masu bibiya da kyau a dalilin maganar dai mutum ne suka yi komantan wannan abin da ya magana a cikin komantar ki in ka karanta za ka gani wani kai tsaye zagi ne yake ga hukuma wani tsiwa ce yake ga kasar ta Niger gaba daya alhali kuma maganar da yake ba akan gaskiya ya wadata me ya jawo mushi wannan kuskuren jita-jita da ya amfani da shi shine annan malaki cewa to bai kamata ba mai wa'azi yayi wannan kuma ya tarattabu alaiha min athar sayyi'ati fil mujtama' al-islami kuma an nisanci abin da jita-jita ya dashi yake jayowa daga abubuwa waɗanda suke masu muni a cikin al'ummar musulmi kaga wannan ya jawo al'ummar musulmi suna tsine ma kasa gaba ɗaya suna tsine ma jagororin kasa gaba ɗaya kawai saboda jita-jita kuma ba gaskiya bane sannan mu'adamu lagafilati an tatabbu'i masdariha yace kuma in labarin ya zo kada a gafala a rafkanu daga bibiyan asalin inda labarin ya fito wa turuq ilajiha wa raddiha wa raddi kaidiha sannan kuma abi hanyoyin da ya cancanta abi dan a samu maganin ta kuma ya zamanto abin da aka boye na kaidin da yake cikin ta ya zamanto an maida shi kenan dai a takaice wannan nuktai mallan yana so yayi bayani akan cewa jita-jita ga wanda yake mai yin wa'azi ba abu bane ba da zai yi aiki da shi in labari ya zo a samu tabbaci kafin ake zuwa ga yin magana akan wannan abin abu na 29 malin yace mai qiyasu tafadul huwa taqwa abin 29 malin yace ma'auni na fifiku a cikin rayuwar al'umma huwa taqwa shine tsoron Allah in ana so a gane wane yayi wannan to da tsoron Allah yake auna duk in dai ba da tsoron Allah ba ka auna to babu yanda za a yi kai awo wanda yake na adalci ba da kuɗi ake auna wanda yake wani ba in kace zaka auna wanda yake wani da kuɗi zaka yi auna kuskure saboda in kace misali wanga Alhaji ne akwai tin shi akwai miliyan 100 wannan shi kuma ba shi da kobi sai kake so ka nuna kaman Alhaji da yake da wannan miliyan 100 akwai tin yahi wannan to tambayar da za mu shine wannan Alhaji da yake da miliyan 100 wannan miliyan 100 shine ya kawo ma kanshi ita ko kuma Allah ne kame ta kaga dai abinda kowa ya ittifaki shine duk duniya ba wanda yake arziki ta kanshi da kanshi arziki wani abu ne wanda yake hannun Allah daga lokacin da kake ganin cewa wani da yake da arziki shine mafi fifiko a cikin al'umma to ka darajta wani a dalilin wani abu wanda shi wancan inda ka kaskanta ai za a waye gari shi ma tare Allah ya mishi arziki nawa aka samu wani yana da arziki bayan shekaru kuma sai arzikin nan shi kasa wancan da bashi da kobi a waye gari yayi kudi an samu wannan da yawa kuma ana cikin samu kuma ba za a hawasa samu kaga daga nan yake nuna maka cewa shi arziki ba shi bane ma'aunin fifiko sannan kuma in kace mulki shine ma'aunin fifiko kace wanda yake da mulki yafi kowa to mutun nawa ne suke da mulki aka waye gari basu da mulki wa khairu shahidi yau a cikin Niger muka dauki misali mutun nawa ne wanda sai mulkin Niger amma yanzu suna nan ba su bane suke mulki kuma Niger din tana tafiya tsohin shugabannin kasar Niger nawa da kai a yanzu wanda suke raye basu mutu ba suna nan kuma cikin Niger kaga akwai mamma Usman yana nan da ranshi akwai wanga Muhammad Isa yana nan da ranshi Salu Jibu duka yana nan da ranshi ko ga mulkin kuma ana tayya yau kuma ba su bane shugabannin kasar dukansu da ransu to in mulki ne fifiko yau an waye gari basu da wannan mulki to kina har yanzu suna nan sama da kowa kaga mulki ba shi bane ba abin da yake nuna fifiko a cikin al'umma to shine nan malam yake baka mi'ya abin da ya kamata ka auna fifiko da shi a cikin al'umma sai ya ce at-taqwa shine tsoron Allah domin Allah subhanahu wataala da ya halacci bayi ya tsira su ne a matsayi guda daya babu wanda yafi wani haka kuma shine kira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo a matsayin manzon Allah sai yake cewa babu wanda yafi wani illa bi taqwa sai annabi yake cewa wala farqa baina a'jamiyyin wa arabiyyin illa bi taqwa annabi yace babu bambanci tsakanin wanda yake fari da wanda yake baki in ba da tsoron Allah yau ai akwai gari balarabe wanda yake gaban Ka'aba ya saba ma Allah baki wanda yake da magarami ya bi Allah wallahi wannan bakin yayi wancan balaraban a wajen Allah kuma wannan shine fifiko na gaskiya saboda ai aka tayi lahira balaraban mutan za sai shi kuma bakin yaje aljanna to kaga ai babu wani fifiko wanda yafi tsoron Allah kenan sai ce husnul mu'taqid kuma da kyakkyawan wato kudircewa wato aqida yake magana anan in ya kasance mutun yana da aqida mai kyau to yayi wanda bashi da aqida mai kyau samun aqida mai kyau yana sawa kafi wanda bashi da wannan aqida haka kuma wal amalu salih da aiki wanda yake managarci aiki wanda yake da aiki kyakkyawa aiki ba za ka gama shi ba da wanda yake aikata aiki mummuna in ya kasance a cikin mutane wannan ya shahara ya samu lambar yabo wajen kyakkyawan aiki to tabbas wannan mutuna shine wanda yafi sauran mutane waɗanda suke tare waɗanda suke aikata aiki waɗanda suke wato marasa kyau kuma in ka lura me a cikin al'umma yau so da yawa waɗanda suke kawo agaji suke da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan mu'amala aiki su kasance mai kyau zaka gani sun yi samun girmamawa da mutuncin al'umma a cikin al'ummar karan kansu sama da wanda ba su yi aiki mai kyau yau ko an waye gari ko da mutum ba musulmi bane ba shi inda yana da kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawan aiki a cikin ayyukan shi ne yau da gobe zaka gani yana da fifiko na mu'amala a cikin mutanen ko duk da cewa shi din ba musulmi bane ba ala sabilin misal yanzu zaka gani ana samun waɗanda suke ƴan gudun hijira ko kuma waɗanda suke da wato marasa ƙarhi waɗanda suke mutanen karkara su a suke kawo mu waɗanda mutanen agaji za gani an tai karkara an ba su mashin ta nika ko kuma an taimaka musu da kayan gona da taki na zamani don su yi aikin su na gona da noman rani da sauransu in ka bincika sai gani proje ne wanda yake na turawa ba ma musulmi bane suke abin wannan projen wasu ƙasa ko daga Alman ko daga America ko daga Ingila suka tattaro suka zuba kuɗi don a taimaka ma marasa ƙarfi musulmai a cikin Niger yanzu dan Allah wannan wanda suke wannan aikin ba sun yi abu mai kyau ba kaga sun yi aiki kikkiawa ko to yanzu dai suke da wanda shi gashi nan dan niyyar ne musulmi ne talakawan wannan na kauyen su suka zabe shi wakilce su kuma yaje yana sace kudin a kaga ba za su zama dai ba yanzu a cikin biyun fi sabilillah wanne yayi wancan dai ba musulmi bane yayi taimako kuma yayi abin da ya ce wannan kuma musulmi ne sun zabe shi kare sa amma yana sace musu kaga ba zaka gama wancan da wannan ba menene bambancin shine aiki mana gaci wancan yayi aiki mai kyau duk da cewa musulmi bane bace yayi wannan da ya sace ma al'umma kudin su saboda shi wannan aikin banza yi shine an yake cewa to wal amalu salih da kuma aiki mana gaci haka kuma a cikin musulmai wanda yake yin sallah yake yin azumi alhamis da litinin yake yin dukkan azumin nafiloli yake yin sunanin rawatib in shi kuma sallaci na sunanin rawatib din yazo shi zai tayyata almasjid da sauran abubuwa wannan ba za ka gama shi ba da wanda shi kawai in ya sallolin shi biyar in ya azumi shi na ramadan sai wani ramadan ai kaga dai aikin nasu ba irin bane fi sabilillah wannan yahi wannan to haka yake al'amarin haka wajen Allah wannan wanda yake yin aiki kari akan nashi yake gama da nafilfili ba za ka gama shi ba da wanda yake yin ayyuka waɗanda suke na farin Allah kadai shi yasa a cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala da kanshi yake cewa wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah yace bawa na ba zai taba kusanta ta ba da nafilfili face na so shi Allah ne ke wani menene nafilfili Allah yace kai sallah biyar a wuni na farilla to ai akwai wasu nafilfili guda 12 sanan rawati wanda annabi ya karanta kana yin su to in kana yin su kai nafila Allah yace ai azumin watan ramadan shine na farilla a shekara so daya wata guda to ai akwai azumi nafilfili wanda annabi ya karanta 12, 13, 14 ko kuma 13, 14, 15 a kowane wata ayyam libid litinin da alhamis a kowane sati kawo kwana biyu ne sannan kuma ga wasu azumuka wanda suke zawatul asbab kamar azumin ranar arfa azumin ashura tasu'a da dai sauran irin wannan azumukan wanda suke da alaka da wani abu wanda addinin musulunci ya karantar to kai bayan ramadan kana yin wannan ko kuma din kai ramadan sai wani ramadan ke to Allah da kanshi yace wanda yake karawa da nafilfili in dai yana yin nafilfilin dan ni to ni kuma zan so shi sai Allah yace to in na so bawa kuma to zan zamanto idan shi wanda yake gani da shi zan zamanto hannun shi wanda yake kama ababe da shi zan zamanto kafafuwan shi wanda yake tahiya da shi yau in Allah ya zama idan ka kai a matsayinka na bawa ya kake kallon rayuwarka za ta kasance in Allah ya zama hannunka ya kace sancin rayuwarka za ta kasance ba wai zai waye gari bane ba shine a hannunka a'a ma'ana zai kula da hannunka zai kula da idanka sannan zai kula da kawawanka zai zaman to rayuwarka tana tafiya akan setin da Allah subhanahu wataala yake so wannan hanyar da annabi yake cewa ita ce hanya mai daidaiciya wanda ita ce roƙon da muke a kullun cikin sallah muke cewa mi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to kaga nafilfili suna sa bawa ya samu falala da daukaka sama da wanda bai yayi sannan malam yace wa tahashi kullu al'asibiyat aljahiliya sannan mai wa'azi yana da kyau ya nisance dukkanin wasu kabilanci irin na jahilci ba a san mai wa'azi da kabilanci kuma kaga in ka kalli rayuwar mu a yau zaka samu wasu daga cikin masu wa'azi suna da wannan kuskuren tare da su in Allah ya yi gaba fulatan kuma kai kana wa'azi sai kabilanci ya jaka sai ka ringa ganin dole baba fillata ni ba ho akwai matsala wataƙila ma ka ringa gugar zana kana soka ma sauran waɗanda ba kabilan ka ba magana to kaga wannan ka samu matsala a matsayinka ne mai wa'azi saboda kai mai wa'azi su ake ka kira kowa ya gane musulunci to in ka ho kana kiran ɗan kabilan ka kadai kai ba fillata ne kai ba haushe ne kuma kai kana kabilanci akan wannan kabilar taka kaga an samu matsala mallan yace to mai wa'azi ya nisanci wannan min ta'assubi lil iqlim kuma ya nisanci ta'assubanci ga jaha shine jahanci da ake wadi da Hausa kai malami ne anan da magaram to shikenan in kana wa'azi sai ka ringa nuna jahanci kawai ku ɗan da magaram ne duk abin da ba na magaram ba akwai matsala sai ka ringa gani ma yanzu in wani malami ko daga Tawo ko daga Agadez ko daga Maradi ya magana sai ka ringa ganin duka ɗan wannan jawayin gaba ɗaya jahili ne ku ɗan da magaram ku ne sama jama'a ana wannan abu a da magarin kowa ana yi sai ga nan magarin yanzu ya yi magana ya ce to ai da magaran nan ne gidan ilimi duk wani ilimi a wannan kasar ta mutan Niger asalin shi da magaran ne daga nan ake farawa in aka waye gari zaka iya ce duk wanda ba dan da magaran mujahidi to wannan abin mallai ce ka nisance shi saboda wannan ta'assubanci ne na jaha sannan awil ashira ko kuma abin da ya shahi wato dangi shine mutun ya ringa alfahari da dangi sai a waye gari yana yin ta'assubanci sai ya ce to ai mu ɗan gidan su wane ne ni dan wane babana wane kakana wane dangin wane kaje da magaram ka tambaya su wane ne fami wane shine al ashira at-tasul lil ashira kenan ka ringa nuna dangin ku in ba ku ba to akwai matsala haka ga mutun ya ce to ai mu a da magaram asalin kaza daga gidan mu ya fito kuma malami ne malami ya ce to kul malami ya nisanci wannan abin yana da matsala awi ta'ifa ko kuma abin da ya shahi wani gungu ko shine gungu at-ta'assub lit-ta'ifiyya wato ta'assubanci ga gungu kun ware wasu ƴan jama'a ne ko kun yi wata kungiya misali ku ce ko ku ƴan izala ne ku ce ko wannan kungiya ce ta matasan dariƙa ku ce ko wannan kungiya ce ta matasan salafiyya to he a waye gari ku ringa kallon duk wanda ba kowa kawai addinin da yi ne yake yi amma ba amsa ana samun haka ko wataƙila ma mu ce a wannan zamanin wannan abin shi yake cin kasuwa shine at-ta'ifiyya dan izala in yarka in yana da ta'ifiyya sai ya ce to duk wanda ba dan izala ba ta zai dan dariƙa in yarka sai ringa ganin in baka san shehu Tijani kawai kai annabi ba ya cece ka ba shi kuma ɗan salafiya in ya rika yana da ta'ifiya sai ya ringa ganin kai duk sauran mutane ko in dai ba ɗan salafiya ba ne ba to gaba ɗaya kawai su shi wuta ce yake kallo a gaban shi balbal tana ci wannan abin gaba ɗayan shi kuskure ne saboda ta'ifiya ne malai ce mutum ya nisance shi in Allah ya sa ka bude kungiya kungiyarka tana kira zuwa ga tafarkin magabata kuma akan fahimtar su kake tahiya kana yin musulunci akan tafarki wanda yake mai kyau iya abin da yake bukata a gare ka shine kai wa'azi kai kokarin fahimtar da sauran sa gane amma dai wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku shine ka ringa ganin kai kai din nagari ne in ba kai ba babu wanda zai samu tsira wannan abin kuskure in mutun yana yin wannan za a waye gari a tsaye lahira in ya gani ashe shi tsammanin da yake san ba haka ba saboda diyan da ka kai ga yin aiki babu yanda za a yi ka samu rahamar Allah sai in Allah ya tausaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa nana Aisha a lahira babu wanda zai shiga aljanna sai Allah ya tausaya mishi Allah ya shi kanshi aikinka ba zai taba kai ka aljanna ba ijma da Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta yi mamaki ta ce to ai ga annabi Muhammad shi annabin Allah ne bai sama Allah sai ta ce ya rasulullah yanzu hadda kai a lahira aikinka ba zai kai ka aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ina yace har da ni sai dai da rahmar Allah kaga Allah ne zai shi kanka ba yanda kake ganin kai tsarkakakke ne kana addini ku ne waye ne ku ne wane ne to haka tayi lahira Allah bai tausaya maka ba ka shiga aljanna wallahi saboda aikin naka aka dora shi a sikeli in abin a nuna maka ne yanda aikin naka yake a hakikanin shi ko kai ne yake ba aiki ka auna wallahi ba za ka karɓi wannan aikin amma kaga Allah sai tausaya wa mutane shi to abin da yake shine a ringa fatan ga baki din al'umma musulmi a kasance karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ranar lahira gaba ɗayan mu samu mu shiga aljanna shine fatan da yake Allah ubangiji ya sa mu ciki sannan yake cewa awil jama'a ko kuma mutun ya ta'assubanci dangane da wasu jama'a ku jama'a ku ce kaza in ba kowa kenan wanda bai cikin ku koda yayi abu na gaskiya kawai ba ku tare da shi ko kuma ba daidai ba ne yayi wannan gaba daya mallin yace kuskure ne kuma mai wa'azi ya cancanta ya nisanci wannan abu abu na 30 sai yace al aslu fi da'wati illahi ta'ala al alaniyatu was sirriyatu tu'khazu bi qadari ha zamanan wa makanan wa mawdi'a yace asali dangane da da'awa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki na fili da na boye ana yin shi ne daidai walwalo daidai zamani daidai wurin da ya kamata sannan kuma da inda ya dace in muna so mu fahimci wannan gabar da malam ya faɗi sai mu karanci wato mutuna da tarihi na sayyidina Umar da kuma da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yaje kokon Hira mala'ika ya bushi wahayi na horko aka ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa allama lisanan ma lam ya'lam annabi sai ya samu horkici duka mun san wannan kissa ya komo gida nana Khadija ta kuntar mishi da hankali sannan sai ƙara ganin mala'ika ya biyo shi gida yace ya ayyuhal muzammil qum al-layla ya ayyuhal mudaththir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa zuwa ƙarshe wannan shine malamai suke cewa nubbi abi ikra wa ursila bil mudaththir annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi a dalilin sabkan mishi da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kuma ya zama manzo an aika shi a matsayin manzo da ya ayyuhal mudaththir saboda a cikin umarni ake mishi yayi wa'azi to yanzu an ce mishi je wa'azi ya bayyana musulunci mutanen Makka ba san musulunci ba ta gumki suke kai yanzu in kai ne yau a da magaram a ce a da magaram sun saba da kaza yanzu kuma ga sabon abu kazo kai musu kira su komo wannan abin ta ina zaka fara kaga kana buƙatar hikima a ciki in kuma ba haka ba zaka sha kashi za bu buge ka to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ta ina ya fara fa bada asirriyan sai ya fara a buye me yasa aka fara a buye akwai hikima saboda aka fara a bayyane babu yanda za a fahimci wannan abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara a boye sai fara da matar shi ta shiga musulunci ya fara da abokin shi suka shiga musulunci ya fara da yaran gidan shi yanzu sai aka waye gari a yau da gobe cikin kwana uku hudu musulmai adadin su ya kai 11 da annabi ne shi kadai amma yanzu an fara a boye ya zama shi sun zama 11 wannan 11 su wasu suke zuwa a boye suna kiran wasu sai aka waye gari adadin su ya kai 20 da wani abu yanzu da adadin su ya kai 20 da wani abu kaga dole ana buƙatar mahada ko to a ina za a hadu in an wahayi ya sauko a karanta sai a cikin su akwai al-Arqam ibn Abi al-Arqam sai ya ce to a ringa haduwa a gidana a boye shi gidan shi aka ce kamar nan ne arewacin masallacin nan ko to in zaka ta gidan nashi in ka wuto daga nan ba arewa zaka nuna ba sai kai guzum kamar zaka ta stand daga can sai ka yi yamma sai ka kewayo yanda ba a gane ba nan ne zaka yi kai in ka wato wani hayi gabas sai ki haka ne dan subar da hankali kal a gane wanda cewa akwai wani abu da ake yi a boye a nan wajen a haka suka ringa yada da'awar musulunci a boye a lokacin nan su sayyidina Umar su Hamza da su musulunta lokacin nan duka suna kan wato jahiliyya su ta farko ta shirka amma a lokacin da musulunci ya tahi tunda duk yanda abu yake ake koye shi to in ya fara yaduwa dole wata ran zai bayyana ko to yanzu sai musulunci sai aka fara jin kishin wa a akwai wa'ansu mutane wanda da ana ganin su yanzu kuma an wasa ganin su ina suke zuwa wani ma da ana ganin shi kullun to yanzu kuma ba a ganin shi ina yake zuwa in aka wada aka wani sai ya tuna ce to ai wani ma na wasa ganin shi eh to kenan akwai wani abu da yake faruwa boye ai bincike da aka bincike aka gano ashe akwai wani addini saboda ya bullo a Makka basu da malamai to yanzu ana da'awa sai suka gano musulunci ne sai suka shirya da marar yaki da musulunci duk da wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cigaba da da'awar shi a boye ne cikin hikima yanzu ba sun samu labari ba kana cikin labari ko kun ji wani abu da ya faru a wannan mutun ya zo fada ta su ta Qurayshawa ta kafaran Makka sai ce kun ji wani abu da ya faru aka ce menene sai ce addini wani addini wai Muhammad ya zo da wani addini sunan shi musulunci abauta ma Allah shi kadai sai a ce a gidan ka ma wani ya musulunci sai ce a gidan nawa sai a ce eh dan ka wani ya musulunci ko ma ka je ka mai wazi kaga musulunci da baibaye su wannan ita ce hikima yanzu musulunci ya shiga kowane gida a cikin Quraysh ya za a yi da shi to fa shine yanzu aka yi meeting yanzu ya za a yi da wannan musulman da suka musulunta ya za a tsi da abin tunda kullun in dai rana ta hutu sai wasu sun musulunta sai suka ce to za a dakile abin aka ringa bin hanyoyi na azaba ga waɗanda suka musulunta da sauran abubuwa har zuwa lokacin da sayyidina Umar ya musulunta ran da sayyidina Umar ya musulunta aka ce ina annabi ya ce aka ce mishi yana gidan al-Arqam ibn al-Arqam ibn Abi al-Arqam sayyidina Umar sai ya je can dai yanzu isko musulmai a kumshe a cikin gida gashi nan gurin har ya fara musu kadan saboda sun fara yawa sai ya ce ya rasulullah yanzu wannan addinin namu ba gaskiya bane sai ya ce gaskiya ne sai ya ce to dan me zamu boye sai ya ce kawai a bayyana kaga da ba a iya bayyana ba yanzu da Umar ya shigo kawai sai suka fito suka zo gindin Ka'aba inda kowa yake ganin su aka kabarta sallah akai ah to abun koyi ya fito hili kenan ah abin da yake wadi haka ne yace to aje ai maganin su sai mutun ya tunkaro sun ya ga sayyidina Umar a tsaye sai ce to Umar yana cikin su dan dakata saboda kai ma ka san in ka ta abin da zai biyo baya yanzu menene hikima a bayyana musulunci a sarari bayan da abin da ake yin shaboye ne saboda yanzu an samu wata kuwa mani'a an samu na ƙarhi wanda ake jin tsoro gaba ɗaya a Makka shine sayyidina Umar kaga hikima ko to shine annan abin da malaka yake faɗi akwai da awa wadda za ta kama ka matsayin ka na mai wa'azi baka isa baka bayyana ta a sarari a kai tsaye tana buƙatar hikima ka fara a goye ya danganta da wajen ya danganta da lokacin yanzu kamar yanzu shi wannan wanda aka ce ya yi magana akan biyano yanzu nan da shekara 30 40 50 baya ya iya hutuwa aga da sai ce biyano kaza ne baya iya amma yanzu fa sai hutu ya wadi kuma ya wadi tare da hujjoji kuma ba yanda za a yi shi ka gani ko wannan shine tatawuri yanzu a da magaran shekaru 50 60 baya in mutun ya sallah ya haka ya yi mashi wallahi ina yi sai ya dan dan kude shi ko saboda an gan shi yayin sallah haka kai ba ma san ba wannan abin ina ga shekara 60 baya da magana ba sanin shi bane ba ba ai ba a waɗanda suka sani ba su bayyana ba mutane suka sani saboda ai akwai malamai makaranta wanda sun karanta amma ba su ga yamma ba al'umma amma yau da gobe fa yanzu an waye gari kai kana babban malami a unguwa in zakai sallah haka ke yi amma danka gashi na fara zuwa masallaci kuma kawai yana bin ka sallah yayi haka sai karsa a ina koyar wannan shine kaman inda awa ta bunƙasa ta kai wani manzali to fa bayyana ta ke yanzu annabi Muhammad da yake koyewa da farko a lokacin da ya koma Madina bayan yayi hijira da kafila ta Qurayshawa ta zo huta ba tare ta yi ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare kafilan dan su rama abin da aka musu a Makka a da wanda yake koyewa a gida yau shine wato da jama'a su tare wata randuna wadda take ta kasuwanci wani ayiri na kasuwanci mana abinda dai malamin yake so ya faɗa anan shine kowace da'awa tana buƙatan ya kasance an sa mata hikima in ta cancanta a yi ta a bayyane a bayyana ta in tana buƙatan a boye ta sannan a bi ta bitadaruj a hankali sannu har ta bayyana sai a yi amma a kula da kwatankwacin ta girman ta gurin da kuma lokacin da ya kamata a ce a yi abu na 31 sai ce al-manhajul afdal fi da'awa هو تقديم حقائق الإسلام ومناهجه ابتداء وليس إيراد الشبهات والرد عليها يتي تفركن مفي داتشيوا اتكين دعوة اتكين وأزي يتي شيني أغباتر دا حق مسلمتي دا تفركن شي أهوركو كلا أكاو شبهوهي أرنغ مير شبهوهي أبو بيني أموا دا بندوا وانن الدين مسلمتي دين دا أبن دي أمسا wannan kuma shubha ce wani ya ce kaza to ya za a tare a mai raddi abu bi ne daban-daban ko to yi malin ya ce abu na farko da ake shi ne a karantar da mutane musulunci ba a tsayawa a ringa wani raddi saboda al'umma so suke a karantar da su ilimi kai baka zo ka gaya mutane ya suke arwallaya suke sallah amma kuma can wani ya zo ya ce a duk wanda ya ce kaza kafiri ne kai kuma ka zo kana cewa to kai wannan malamin da kai kaza da kaza baka da fiqhu da'awa kenan baka da fiqhu ta da'awa da irin ku ne malam yake anan in kana wa'azi sai ka wado ta magana sai wani nan ya bullo ya soke ka to gobe in ka zo wajen wa'azi ba so ake ba ka zamna a saman kujerarka ta wa'azi wannan sukan da aka ma sai ka wanke kanka a wajen jama'a saboda in ka komo wanke kanka to shi wancan mai sukan naka ba zai fasa ba saboda yau in ya soke ka gobe ka wanke kanka jibi zai yi zai ƙara sabon suka kai kuma ga ta yake yin sai ka ƙara wanke kanka to ina magana karantar da mutane kaga ta sharuwa ke shine abinda malaka ke faɗi karantar da mutane shine farko ba magana yin raddi ko kuma kawo shubuhoyi ba ba kowace shubha bace ta cancanta malami yayi magana akan ta shubha wanda za ta iya kawo ma al'umma rudani a cikin addinin su ita ce ake warware musu dan su cancanta kasuwa da cikin ta amma yanzu dan wani malami ya hoto ya tuhume ka kai a matsayin ka na shakhsiyanka ah misali ni da nake zaune yanzu a gaban ku a ce na yi da karatu na sai wani shoye karatun ko a Facebook ko a WhatsApp sai ya je zagi sai ya aiko mini sai ce to shikenan Allah kai mu laraba ta gaba kawai daga nan zan zauna an ce to kai wannan wanda kaza yini kaza da kaza kaga mun huta daga hadafi kenan mu hadafin mu ba a mai da zagi bane ba hadafin mu shine a karanta abin da malami suka ce dan al'umma su fahimci addini sosai to shine wannan abin da malami yake faɗi mai wa'azi dole kula da wannan kada ka tsaya kana mai da raddi kuma galibi in ka lura yanzu abinda malamin suke fama da shi kenan wani yayi raddi wani shi kuma ya maido sai ga mutun ya aje mi kuro ya gyara sallar shi assalamu alaikum warahmatullahi wannan raddi ne mai zafi zuwa ga malamin ina kan ina raddi gare shi kawai kaje karantar da mutane raddi in dai bayya taba wato abinda shi addinin da mutane suke to bai cancanta ma tsaya a mai da shi saboda kamar yana komawa reglement bai continue da karshe so kake yi kai sai ka wanke kanka dan saboda mutanen da suke bin ka kasirin ga maka kallon mutunan manza a al'umma suna fahimtar me gaskiya ba sai me gaskiya yazo ya kare kanshi ba kai dai cigaba da aikin ka Allah ya san zuciye ka ko to gaskiya za ta yi halin tawataran ba sai ka kare kanka ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awa sai Abu Jahal menene ba su fadi akan shi ba zama akai a cikin rumawa akai meeting wa akai renew haka na musamman aka ce to wai wannan Muhammadin da ya addabe mu yanzu mi zan mu ce ma mutane dan su fasa musulunta su fasa bishi sai wani wato ya ce to a ce boka ne sai ɗayan ya ce ka kai ma ka san ƙarya kake wallahi ba boka bane to sai ɗayan ya ce to yanzu ni ina da abin da zace kawai din aka zo a ce labarin mutanen da ne ya rubuta in ya illa asatir al-awwali na katabaha ko a ce labarin mutanen warko ne ya rubuta sai zo yana haɗi ya ka ce kai ma kaci ne mutumin da an san mai rubutu kuma kai ka ce ya rubuta na rubutu ya rubuta ne sai wani ya zo ce to ku ce kawai masihirci ne duk wanda ya zo gaban shi ya mai asiri kawai daga ya maka zance yake musulmi sai ka ce to kai wannan ka zo da ɗan dama dama amma hau ba yarda muka yi ba kai ma gasan ƙarya ce amma dai wannan dai ta ɗan kama hankali a jeri kafirai ne suke mutan an rasa me za a waɗi dan a hana annabi sallallahu alaihi wasallam mutane su shugare shi amma da ƙarshe sai aka tsaya dai akan shi ɗin mai asiri ne ba wadan an yarda ba a wai dai wannan ta ɗan kama hankalin mutane to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hutowa yana cewa mutane ku duba ku gani babu komai tare da ni ban ƙar malaya ba ban yi ba komai ban da asiri a annabi zuwa ya ci gaba da da'awar shi zawwa yana masa cewa ni ba boka bane ba a duba kayan an akwai tsimma da kulli da menene a annabi ci gaba da yaɗa musulunci gashi nan musulunci yau ina ne yau shi a duniya inda ya tsaya yana nuna masa cewa ni ba boka bane ba a duba kayan a duba ni ba misiri bane ba in musulunci kana ga zai kai nan ba zai taba kaiwa ba malamai magabata in an musu raddi cewa ma suke yi daliban su ma kas su tsaya ma su biya ballantanar su shine wasu daga cikin magabata a cikin waƙe suke cewa idza na daka safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukut suke cewa idza kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama da yamutu yace wai in wawaye maka magana to kakka amsa mishi abin da yafi alkhairi da amsa mishi shine kai shuru kai ya zage ka ko to kyale shi wannan kyaleshin da zaka yi sai ta mishi ciwo sama da zagin ne maka sai ya ji dama bai zage ka ba sai ce in ka mishi magana farajta anhu zai ji dama dama ka kula da shi kenan go wa in khallaitu wa man ka kyaleshi wa kama da ya mutu wannan kyaleshin da kai ita ce zata sa mishi ciwon zuciya ta kashe shi saboda ka ki kula shi in muna so mu dauki mafi alkhairin misali mu dauki alkhairin misali tsakankanin Sheikh Abubakar Gumi da Sheikh Dahir Bauchi a cikin rayuwarsu zaka fahimci wannan abin da kyau Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci sai malam yace li annal manhaj al islami qa'imun ala al bina' ila al hadam me yasa aka ce musulunci a koyar da addini kada ya tsaya wajen raddi yace saboda musulunci an gina shi ne akan gini ba rushewa ba in ka tsaya kai kullu raddi kake kaga rushewa kake yi baka gina komai ba to kai baka gina ba kuma ka tai kana rushewa me kenan akai kaga ba ai ba komai yace summa ibain nasi mizanil haq kuma ai kokari a ba mutane wato ma'auni na gaskiya kokarin da ake su mutane a ba su gaskiya zunzurutunta wada'atum ila usuluddin kuma a kira su zuwa ga asali wanda yake na addinin musulunci wa ta'alimuhu at-tauhid al-khalis kuma a karantar da su tauhidi tataccen tauhidi wa mukhatabatuhum ala qadri uqulihim kuma in za a musu magana daidai gurgurdan hankalin su yanda hankalin su zai fahimta ana ma mutane wa'azi ne daidai gurgurin hankalin su yanda zai fahimta yanzu kaga yanzu ba za ka zo ba kana ma yara wa'azi irin wa'azin da kwakwallo su ba ta kai ta fahimce su ba ka gani ko yanzu wani yaro sai malamin su yana musu nasiha a makaranta sai yake ce musu to in mutum ya mutu aka binne shi cikin wannan ɗan ƙarar ramin to mala'iku suna zauwa cikin wannan ƙabarin su mai tambaya ɗaya da malam ida karatun shi tsaf yaro ne ɗan firimiyar ya ce malam ina da tambaya aka ba shi dama aka ce to yi tambaya sai ce mala'iku in suka zo ta ga wace ƙowa suke shiga shi ya san an binne mutum kuma an mai da ƙasa ko to kuma an ce mala'iku zai shiga ciki shi ne ke tambaya ta ga wace ƙowa zai shiga sai shi ma malam ya sauta amsa zai ba shi to haka ne shi yanzu a ƙwaƙwallo shi a iya fahimtar shi shi dai bai gaba daga inda za a ce a shiga cikin wannan ramin bayan an binne kaga shi malam a ka'ida kamata yi musu magana daidai gwargwadon hankalinsu yau da gobe in hankalinsu ya nuna in ya so zai musu magana irin wanda hankalinsu zai duka ana so mai wa'azi ya kula da wannan duk mutanen da zaka ma magana to yana da kyau ka musu magana daidai kwakwalwarsu ba irin abin da ya wuce kwakwalwarsu ba wa ta'aruf ala madakhili nufusihim kuma ka gano ta ina zaka samu zuciyarsu wani mai wa'azi ne an tura shi wa'azi wajen yan kwaya ana zuwa yan kwaya a musu wajibu to in ka zo yan kwaya ta ina zaka samu zuciyarsu yana da kyau ka gano wannan yanzu ka zo wajen yan kwaya zaka musu wa'azi kana zawa sai ka ce duk ku tashi duk mai kwaya ya kawo ku ji tsoron Allah wallahi in kuka mutu ta zau kai ma dai ka san ba za a shiga ne kawai ko ba haka ba amma ka ji gani magabata ya suke yi ma yan kwaya wa'azi da nasiha Malam Albani yana ba da labarin yanda ya iske su shi tare shi suka taɓa yi da daddare ya dawo daga wa'azi yan kwaya suka tare shi da su mai kwace sai ce ah kaman malam fa yace eh malam kin ne ana hutawa ko yace wallahi malam kana gani an sauko yace dama wajen ku na zo ce to malam ya zo ku zo ce ku tattaro su yace ana ta zuwa wa'azi ne su ku boku zuwa shine nazo in shi me yasa ku zuwa wa'azi suka ce a malam a ranar zo sai ce to ai ko boku zo ba mu za mu zo yanzu ku shirya rana kaza wa'azin ku ne za a zo a malam musamman a shirya tarihi na musamman ma to shikenan yanzu da zai taisi sai hudu wani dan abu aliyu shi wasu mi za su yi jama'a wannan kudin da ya basu mi za su yi kwaya za su yi ko kuma shi ma ya san kwaya za su yi amma duk da wannan ya basu menene saboda akwai wani abu da yake hari a gaba ba yanzu ba ake kallo kaga bai dace ka ware kudin ka sai kwaya ba ko amma saboda kai mai wa'azi ne kana da wani hadafi da kake so ka cimma sai ya basu a kasan gada suke kwana basu da gidaje yace wallahi da yaje musu wannan wa'azin duk lokaci da lokaci yana kewayawa sai na wa'azi sai aka waye gari wannan dan tare mutanen da suke na kan hanya an waye gari tsit sun doke shi shi ce yau da gobe yayi zaman to ma kawai in ka zo kasan gada ba kowa da sun watsa malaya musu wa'azi duk sun koma sana'a wasu ma shi yake dukan jariya wasu yanzu da Allah wannan kudin da ya basu suka sayi kwaya na warko yayi amfani ko bai yayi amfani kaga shi nan ya gano wata hanya da zai shiga cikin kwaya musu wa'azi to dole ne mai wa'azi ya gano wai wa'innan da zai ma wa'azi ta ina ne zai samu zuciyarsu hanyar da zai shiga zuciyarsu din ya isa musu da sakon Allah wanda za su amsa daga gaggawa sai ce wa wasilatun muhimmatun fi hidayatin ilal haqq dan ta kasance mishi hanya ce mai muhimmanci wajen shiryar da wa'innan mutanen zuwa ga gaskiya bi iznillahi tabaraka wa ta'ala da iznin Allah madaukakin sarki abu na 32 kuma na karshe a cikin wannan ababen da malam ya kawo sai ce tamassukud du'ati sadiqin wal jama'ati alislamiyyah almukhlisa mai wa'azi yayi ruku da masu wa'azi irin shi amma masu gaskiya sannan kuma da jama'a musulmai waɗanda suke masu ikhlasi waɗanda suke tsarkake zuciyarsu duk inda mai wa'azi yake to in ka gano wannan mai wa'azi ne dan uwanka kuma mai gaskiya ne to kai riko da shi ya zama to kuna yin tahiyya tare bi dawamil i'tisami fil billahi ta'ala fi kulli amr tare da dawwama cikin neman taimakon Allah subhanahu wataala cikin wannan wa'azin da kuke yi gaba daya wa taqdimul juhudil bashari amma kuma sai kun yi kokari a matsayin ku na ɗan adam wa talabal audi min Allah sai kuma ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin kai in kana mai wa'azi ko bazo wani kake ka shiga daki kace Allah wa'azi nake Allah ka sa mutane su fahimce ni shikenan gobe ka kuma sallaci kai sallah ka koma gida shikenan a dole sai kai juhudi daga gare ka tunda kai mai wa'azi ne kana so a fahimce ka wani kokari kai dan a fahimce ka mi kai na isar da sakon Allah a matsayin ka na mai ilimi addini kana so jama'a su fahimta shin ka taba zama ka koya ma wani mutum dai addinin wannan ko kuma zuwa kai ka kumshe ilimin ka a gida kuma kai gida kana cewa Allah ka sa a fahimce ni ba zai yi ba dole ana bukatun kai kai kokari sannan ka nemi roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ka sai ke cewa wal yaqinut tam wal iman as-sadiq bi anna Allah jalla wa ala huwa alladhi yaqulu musirata da'wati wa yuwajjiha amraha sannan kuma a samu cikakken yaqini da imani na haqiqa cewa wai kai da kake wa'azi Allah subhanahu wataala shi yake rike da linzamin wannan wa'azin naka kai naka wa'azin ne amma shiryawa Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Kalka ce wai kai saboda tsabagen iya wa'azinka ne yasa yau in kana wa'azi kowa sai ya zo. Saboda tsabagen iya wa'azinka ne yau in kai wa'azi kowa sai ya zo wannan wa'azi. In aka wayi gari mai wa'azi ya samu wannan rudanin tare da shi, ikhlasin shi zai bace kuma ya zamanto ya samu aikin shi ya zamanto aikin banza. Babu lada a wajen Allah. Kai naka a matsayinka na mai wa'azi. Sauran a hannun Allah yake kabar ma Allah sai ka nemi taimakon shi Allah ya sa abin da kai ya karbu sai ka gani Allah ya sa maka albarka a cikin wannan abu wa yusaddidu du'at alwal qa'imin 'alayha wa anna ad-dina wal amra kullu lillahi subhanahu wa ta'ala Allah shine yake daidaita masu wa'azi ya dora su akan tafarki kuma in ya dora ka akan tafarkin sai ya sa a fahimci wannan wa'azin nasu sai zaman to suna da wa'inda suke fahimta a karkashin su sai kuma Allah ya biya su da lada a gobe kiyama domin al'amari gaba daya yana ahlin Allah subhanahu wa ta'ala sai malamin yace ilam akhil muslim ka sani ya kai dan uwana musulmi hadhihi dawabit wal fawaid thamaratu tajarubi kathirin min al ulama'i al amilin wal du'at al mukhlisin ila Allah ta'ala wannan ababan guda 32 da malam ya zano yace gaba daya aiki ne wanda an jarraba shi an gani na wasu daga cikin malamai masu aiki da ilimin su wa'inda suke da ikhlasi ga Allah subhanahu wataala duka wannan abin da kake ji yana cewa mai wa'azi ya kamata a same shi da kaza wayan shawara 32 ba da ku yace to tuntuni an riga an gwada an gani in dai mai wa'azi yi wannan to insha Allah za a samu cin nasara a cikin wa'azin shi kai ba ma mai wa'azi ina ga ko gaba ɗaya mu yanzu da muke shugari mun samu abubuwa da yawa wa'inda in muka dabbaka su a cikin rayuwar mu za mu samu cin nasara ba kallacin mai wa'azi shi kare ba sai ke cewa ولنعلم يقينا ان الدعاء الى الله لو فقهوا هذه القواعد والضوابط وعملوا بها لكان في ذلك خير كثير لمسيره الدعوه yace kuma musani masu wa'azi da sun fahimci wa'innan ka'idodin da aka zana guda 32 kuma sun yi aiki da ita da ya kasance alkhairi mai yawa a cikin tahiyyar da'awar da suke yi yau a ce ma ka dauki maganar raddi kadin da muke magana a yau dau a ce masu zamuna suna bata lokacin su awa ɗaya yasa mai kuro gaba he raddi yake da fiqhu yasa ya karanta mutane a halali suka koyi sallah da arwala ai da an sama da khairi mai yawa ko ba haka ba to shine ke cewa wannan da a ce masu wa'azi sun fahimci wa'innan ababan guda 32 da ya zamanto alkhairi ne a cikin da'awar su sai ce wali ya'lamu jami'u du'ati al-islami as-sadiqi yace masu wa'azi na addinin musulunci masu gaskiya gaba ɗaya su sani annahu la salaha lahum cewa babu wata shari'a a gare su wala najaha li da'watihim kuma wannan wa'azin da suke ba zai samu nasara ba wala tawfiqa fi amalin kuma Allah ba zai datar da su a cikin aikin su ba wala sadada fi khutahum illa bil i'tisami billah kuma babu yanda za a yi akan wannan tafarkin da suke bi a samu daidaito face sai sun nemi taimakon Allah subhanahu wataala duk abin da kake dole sai ka nemi Allah ya taimaka maka ina tsammanin ko neman kuɗi kake yi dole kana buƙatar Allah ya sa maka hannu sannan kuɗin kai bunƙasa ko ba haka ba nan ɗan iska mawaka waɗanda suke fasikanci zai ga ana wani kunkun na fasikanci ga mutum ya daga Allah ka taimake mu ko kuma kaga yanzu ya sa mai kuro to jama'a al'umma da magaram a taya mu da addu'a kaga dan kokowa wa jama'a ya wuce radio yana cewa taya su da addu'a kuma gobe sai ya yi shirka da Allah shi shirka ce zai yi galibi yan kokowa shirka suke duka mun sani aiko ya shirka ya je ya darma kaza an bashi wani abu ya watsa an bashi wani abu ya sha kuma sai yazo ya ce to Allah ka taimake mu haba yawa to in me wanda yake shirka da Allah zai daga ni roki Allah to shi kuma wanda yake kira zuwa ga Allah da shi da wancan na harko ya cancanta ya nemi taimakon Allah kaga wanda yake da'awa kenan shi yasa yake cewa dole ne a nemi taimakon Allah sai ce wattawakkuli alayhi fi kulli amrin saghiran kana aw kabira kuma ya zama to an yi tawakkali a gare shi cikin kowane al'amari ko karami ko babba duk abin da yazo a matsayin ka na mai wa'azi duk abin da ya tunkare ka to kai tawakkali ga Allah kame da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka je wata rankuna wa'azi a sheka duwa su ka ce wallahi daga yau ka kare ba kare koma in ka tambaye wanda suka yi wa'azi da wahalhalin da suka sha sai ka gani naka kadan ne akwai wanda suka yi wa'azi aka zo da addinin za a sassara su Allah zikan Sheikh Yusuf Sambura ga cikin ba dan ya mata ba iya saman minbari aka halime shi da bindiga kaga so akai ya kashe shi kenan amma da yake Allah bai sa zai mutu ba har yanzu da rayuwar shi gashi na har yanzu yana nan da rayuwa yanzu kai in gane kana saman minbari kai an fara danna bindiga aka kama sai ana danna ta kartushe na tayi ina ga sai ne mai ka rasa a cikin mallan ya batan dawo dan aka gani kowa da irin jarabawa da take zama sai shine ai tawakkali ga Allah ami da ma Allah komi sai ce wa su'alillahi ta'ala wa hadahu at-tawfiq wa sadad wa ikhlasan niyyat lahu a nemi Allah taimakon Allah shi kadai Allah ka kawo mana taimako cikin abin da muke yi sannan kuma abu mai muhimmanci shine wa ikhlasun niyyati lahu jalla wa ala fi jami'il a'mal a tsarkake niyya a gare shi cikin dukkanin ayyuka subhanahu wa ta'ala duk aikin da za a yi ya kasance an tsarkake niyya an yi dan shi saboda duka wannan wa'azin da ake waki ana yiwa mai wa'azi yayi kiran mutane ko shekara 50 kai kana wa'azi wallahi in dai baka tsarkake niyyar ka ba wallahi aikin manzo kai Allah ba zai karba ba hasali ma ku ne farkon wanda wuta jana ba za ta fara laƙumewa hadisi ne na Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari yake cewa mutum uku da wuta jahannama za a fara jewa su cikin ta farko shine malami masani wanda yayi ilimi ya yada ilimin an yi da'awa an yi shekaru ana gumurzu ana ta da'awa in a garin ku aka tambaye ka dan aljanna shi zaka fara ba da sunan shi amma Allah ya rasa sai a jiwa shi wuta annabi ya ce Allah zai za a kawo wannan mutumin Allah zai tambaye shi sai ce mi ka aikata sai ce Allah mun ne malamai a da magara mun yi da'awa mun yi kira mun yi kaza shekara kaza muka yi muna da'awa Allah dan kai sai Allah ce ƙariya kake ba dan ni kai ba kai ne dan a ce a dai wannan malami ne wani akwai ilimi inda ilimi ne ka zo kan wanda ka kare sai Allah ya ce to a duke shi ai wuta da shi kaga yayi ilimi yayi aikin Allah amma da yake bai tsarkake zuciyar shi bai dan Allah ba wannan abin nan shi ya zama to aikin banza zai je wuta Allah subhanahu wataala ya kare saboda ka ana buƙatar tsarkake niyya sai ce watajarrud min ittiba'il hawa bi jami'i ashkalihi wa anwa'i kuma an nisanci bin san rai da dukkanin dangogin shi menene sarrai shine ga gaskiya nan ka gano sarrai gaskiya ce amma saboda ba daga wajen ka tauto ba ko ba daga wajen jama'a ku take ba kawai sai ka kibinta saboda ba ta ku bace ita gaskiya ana bin ta koda daga wajen wa ta tauto koda shedan ne da gaskiya jama'a bi ake ko ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba da wannan labari lokacin da Abu Huraira aka bashi kilan mangaza ta baitul mal sai kama barawo a ciki da daddare to yayi zo ya kama barawo ya shako shi sai ya ga wani tsoho ne da hurhura ya litiyanta kaina tahiya da kalli sai ce to kai tsoho me ya kaka saka cikin baitul mal musulmi sai ce wallahi ka tausaya mani ka sutirta mani ni magidanci ne banda da abin da nan ci iyali na suna can suna jin yunwa ni dai ka ruwa mani asiri sai ce shikenan na kyale washe gari da yazo masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi Abu Huraira ya kai da bakon ka najiya tunan annabi ya sani sai ce a wallahi ya kawo mun uzuri magidanci ne tsoho ne shi sai na kyale shi sai ce ƙarya yake maka amma zai dawo washe gari da daddare sai ga barawo ya dawo sai kara kama shi ce kai tsoho ya haka kai ba shi ba kace shi wallahi abincin najiya ya kare kuma yau ma ba an nema da sagal tsuha ka tausaya mun yanda Allah ya tausaya sai ce shi ka washe gari annabi yace ya dawo yace ya kuka yace wallahi ya kawo uzuri shi da tiyin kaza kaza sai yace ƙarya yake maka amma kuma zai dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai dawo kuma sai ya dawo din a karo na uku Abu Huraira yace to wallahi yanzu kowa matsayi na kai sai yace to yanzu inda zai kai ba kai ne ba zaka amma zan gaya maka wani abu wanda in kai shi Allah zai kare ka babu abin da ya isa ya cutar da kai kayan rayace na ramini ne sai ce ayatul kursi yace in ka karanta ayatul kursi da sahi wannan wunin naka gaba ɗaya ba abin da ya isa ya cutar da kai Allah zai kare ka shikenan ya kyalish sai zo ya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ayi rasulullahi wannan barawan ya dawo sai ce ya ina ma nace maka zai dawo sai ce to amma yanzu ya ce mini wai in kyale shi ne saboda zai bani wani abu wanda in ya gaya mini zai zamanto mini kariya menene sai ya ce wai in na karanta ayatul kursi a kullun za ta zamanto mini kariya ba abin da zai cutar da ni Allah zai kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce mishi sadaqaka wa huwa kazib ya ce gaskiya ya gaya maka amma shi din makareci ne menene muhalli shay shaydan ne fa wannan mutum ba wannan tsohon shaydan ne ya shige siffar tsohi yazo yake sata muhalli shay da shine shaydan ya wadi gaskiya anan yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaydan ya wadi gaskiya he ce ba gaskiya haɗi ba kaji annabi ta ya gaskiya ya wadi duk da shaydan ne shi amma ya wadi gaskiya to za a ce ya wadi gaskiya to anan malai yake cewa alisanci bin sarri kai mai wa'azi in kaga wani wanda ba kungiyo ku ɗaya ba kai dan izala ne kaga dan dariƙa ya wadi gaskiya to ba za ka kushe ba ka ce tunda dan dariƙa ne ka ce a kai ku kyale shi ba gaskiya ce a kuskure ne gaskiya wadi ko to ka wadi ma mutane wannan mutumin gaskiya wadi kai dan dariƙa ne dan izala ya wadi gaskiya eh aje dariƙa ka ayi aje izala shi amma dai a wadi ma mutane wannan gaskiya ce shine mahallin shahid kada a bi sarrai sarrai yana batar da al'umma sannan kuma yana jiwa al'umma cikin halin haulai sai ce waja'alil amru kullu lillahi tabaraka wa ta'ala a mika al'amari ga baki sauki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ta gaba gaba ce wadda mallan zai zano mana wasu daga cikin littattafai wajen littattafai ne kusan ɗa 86 sunayensu ne waɗanda suke da alaƙa da aƙida da kuma wannan littafin da ya rubuta gaba ɗaya wannan littattafan sai da ya yi bincike cikinsu ne to da na yi tsammanin ko mun samu dama mu karanta littattafan sai ya zamanto abin da ya mana saura a littafin kawai khatima ce sati mai zuwa muka karanta ta mun ƙare littafin to amma sai dai lokacin ba zai ba mu dama sai dai mu karanta mashigar in yi so sati mai zuwa sai mu zana littattafan sai mu karanta khatima ɗin. Babu lokaci to lokaci ya kare kenan anan ya kamata mu tsaya sai dai ina tsammanin sati mai zuwa in mun ka zo ba za mu yi dogon magana akan littattafan ba za mu zano su ne kawai sai mu je zuwa ga khatima din sai ya zamanto sati mai zuwa darasin mu ne na sattin daidai kuma shine karshen littafin namu na alwajiz fi aqidati salafus salih Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci abinda muka fada ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.